Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyin. To yau za a ji babi na daya na amsoshin tambayoyin su Musa Usman daga Kano da Garba Muhammad Yola kan tarihin masarautar Ilori da kuma alakar ta da Fulani da Yarbawa. To idan masu tambaya su Musa Usman da Garba Yola na saurare, ga kashi na daya na amsoshin tambayoyinku daga masanin tarihi na gidan tarihin Arewa House Kaduna Dr. Salisu Bala wanda ya fara cewa.
Zan fara daga ma'anar kalmar Ilorin.
Oho.
Kalmar Ilorin kalma ce ta Yarbanci wanda shine sunan wannan gari ko yanki da ake magana akai. Abinda take nufi shine wato wata makami ko wata takobi. Shine ma'anar kalmar Ilorin. Su Yarbawa suna da wani kuduri ko abinda suka dogara da shi ko suka kafa akai cewa idan za su je yaki lokacin suna karkashin daular Oyo, kasan an yi dauloli a baya masu yawa. Akwai daular Ghana, akwai daular Songhai, akwai daular Oyo, akwai daulolin kasar Hausa, akwai daular Benin ma da sauransu. So idan mutanen da ke karkashin daular Oyo ko masarautar Oyo za su je yaki, suna tafiya wani wuri ne da ke da wani babban dutse wanda yake cikin garin Ilorin. Wannan dutse ana kiransa Okuta Ilorin. Shi Okuta Ilorin babban dutse ne wanda anan ne suke wasa takubansu sannan su tafi yaki, saboda idan sun wasa takubansu a wannan wuri suna ganin babu jama'a da za ta iya cin su da yaki. Shi wannan babban dutse yana wani wuri ne da ake kira Idi Afe, wani yanki da ake kira Idi Afe a cikin wato yankin wato kasar Ilorin. Wasu sun mai da shi wurin zamansu na dindindin, saboda sun canfa cewa tun lokacin da wannan al'ada ta kafu ga jama'ar yankin Ilorin ba a taɓa cin su da yaki ba, saboda haka ya zamanto wuri ne da ake zuwa kallo da kuma la'akari da tarihin su da ya gabata a baya. Manyan masana sun nuni da cewa wannan dutse tare da abin da yake dauke da shi wato zai iya kaiwa, in an masa kudi zai iya kaiwa kamar dala miliyan 5. To wannan takaitawa kenan bisa abin da ya shafi kalmar Ilorin. To idan muka duba kuma sai mu ga wannan yanki na Ilorin yanki ne da yake kasar Yarbawa, kusan mafi yawanci za a iya la'akari da cewa kamar shekara ta 2007 wannan yanki yana da yawan jama'a kalla mutum 847,000 da mutum 582,000. Sannan yana cikin jihar Kwara ne a yanzu, wanda kusan za a iya cewa tana kamar tsakiyar yankin Najeriya. Sannan yanki ne wanda mutanen Yarbawa suka kafa, kuma kusan za a iya cewa su ne suke ɗaya daga cikin jinsi ko kabilu guda uku wanda suka fi kabilu kowace kabila yawa a kasar Najeriya, idan ka cire magana Hausa, Fulani da sauransu. Sannan a shekara ta 1450 wannan yanki ya zamanto kamar headquarter ne na Oyo Empire ta fuskar abin da ya shafi ajiye dakaru da makamai na yaki, saboda abin da ya shafi wancan Okuta Ilorin inda wannan babban dutse yake, wanda suke zuwa su nemi sa'a su kuma wasa takubansu kafin su tafi yaki. Tun shekara ta 1450 wannan yanki yake da dimbin tarihin cewa a wurin ake ajiye dakarun sojoji, sannan kuma suke yin duk abin da suke yi don neman sa'a da kuma ci gaba da abin da ya shafi wato cin nasara akan abin da ya shafi yaki da ke gabansu. Sannan wannan yanki ya zamanto karkashin arewacin Najeriya a shekara ta 1897 lokacin da Turawa mulkin Malaka suka zo, sai zamanto akwai wani kamfani da Turawa suke amfani da shi wurin mallakar jama'a, wato Royal Niger Company. To wannan yanki ya zamanto kamar babban birni ko kuma babban cibiya na Royal Niger Company a shekara ta 1897. Sannan ya zamanto yanki daga cikin yankunan arewacin Najeriya a shekara ta 1900 cif-cif a wannan yanki.
Yallah Amr Salam. Yallah Julu Nam Dam. Nujeji jamba dali asu foli ki sama ya dubri nat amari mori sibi. Nujeji ya le foda iko ngo banda. Ana sama ya be. Na gidali. Wana sini nat. Gibisi dinaye gidi maka. Muhammadi Motir Febi gorko pullo jomnay jabdo gayna Allah ko jawri amma tiri naye alaki amma julo bi tedde ngara mamuji arsa ko kan taw ul bule kari koro ni sawal sey durashin gayel ko ma dina mi asama mo tabay kula bona shiri labe
amma idan ka duba baya kisa tarihi zaga cewa Yarbawa na sassa daban-daban su suka zo suka kafa wannan gari da farko kafin sauran jama'a su fara shigowa irin su Fulani da Hausawa da sauran kabilu da suke tasowa daga wasu sassa daban-daban na kasar Najeriya da yankin kasar Hausa da kuma wajenta ta fuskar kasuwanci da kuma musayar kayayyaki dan ci gaban al'ummar wannan yanki. Sannan an samu wani ci gaba wanda ya jawo canje-canjen tsare-tsare da kuma abin da ya shafi ya kuka ka san dama za a wayi gari a ce kamar wannan kungiya tana kokarin fada ma wancan yanki da yaki. Wanda suka fi wani karfi suke murkushe wasu kwace tattalin arziki da gonaki da kasuwanni da masarautu na wannan yanki. Hanyi da karni na 19 ya shiga a lokacin jihadin Shehu Dan Fodiyo, Shehu Usman Dan Fodiyo. Saboda an yi jihadin shekara ta 1804 sannan yakin ya fadada zuwa dauloli daban-daban wanda Shehu ya ba matuta. To wannan gari na Ilorin yana daga cikin yankunan da aka yi jihadin Shehu Dan Fodiyo a cikinsa. Duk da cewa Shehu Dan Fodiyo ya rasu shekara ta 1817 sannan wannan yanki ya dawo karkashin mulkin daular Usmaniya a shekara ta 1824 aka ci wannan gari na Ilorin da yaki wato Fulani kenan. Kada a manta a baya mun yi bayani cewa akwai mutane daban-daban da suka zo na wannan yanki. Akwai Hausawa, akwai mutane Borno, akwai Nunufawa da Fulani da sauransu. Amma a wannan lokaci akwai Sarki Abdulsalami dan Salihu wanda ake kira da Alimi, shine ya jagoranci yakin yada musulunci da kuma kafa daula ta shari'ar musulunci a shekara ta 1824 wanda ya kafa daula ta musulunci a wannan yanki. Wanda daga wannan lokaci ne mulki ya tashi daga hannun Yarbawa, dan Tsazalla ya koma hannun Fulani. Sarki Abdulsalami dan Salihu wanda ake kira da Alimi shine ya jagoranci yakin yada musulunci da kuma kafa daula ta shari'ar musulunci a shekara ta 1824 wanda ya kafa daula ta musulunci a wannan yanki. Wanda daga wannan lokaci ne mulki ya tashi daga hannun Yarbawa, dan Tsazalla ya koma hannun Fulani waɗanda suke mazauna wannan gari. Wanda shi kuma ya yi rayu ya kare mulkinsa daga shekara ta 1842. Sannan bayan shi akwai shi ta dan Salihu wanda ɗa ne a wurin Salihu bin Ali dan Alimi wanda shi kuma ya karbi ragamar jagorancin wannan gari da shugabancin wannan kasa daga shekara ta 1842 zuwa shekara ta 1860. Sannan akwai Sarki Zubairu dan Abdulsalami shine wanda ya karbi mulki daga shekara ta 1860 zuwa shekara ta 1868. Kaga ya shekara 8 kenan. Sannan akwai Shita Aliyu dan Shita. Duk waɗannan zuri'a ne na Shehu Usman dan Fodiyo wanda ya fara mulki daga shekara ta 1868 zuwa shekara ta 1891. Sannan akwai Moma dan Zubairu wanda ya fara daga shekara ta 1891 zuwa shekara ta 1896. Sannan akwai Sarki Suleimanu dan Aliyu wanda ya fara daga shekara ta 1896 ya kare a watan 14 ga watan Janairu na shekara ta 1941 a daidai lokacin da aka lullugat ya hada arewaci da kudancin Najeriya suka zama kasa daya a matsayin ta na Najeriya. Sannan a shekara ta 1915 zuwa watan Nuwamba na shekara ta 1919 an samu wanda ake kira Sarki Shu'aibu Bawa dan Zubairu wanda ya ci gaba da mulkar wato yankin kasar Ilorin. Sannan akwai Sarki Abdulkadir dan Shu'aibu Bawa wanda shine daga 17 ga watan Fabrairu zuwa na shekara ta 1920 zuwa watan Yuni na shekara ta 1959 aka samu Sarki Abdulkadir dan Shu'aibu Bawa. Sannan akwai Zulkarnaini Gambari dan Muhammadu. Sannan akwai Laofe dan Bawa Ayela Bo na biyar. Sannan akwai Malam Aliyu dan Abdulkadir. Akwai Sarki Ibrahim Kwalafo dan Gambari wanda shi ma yayi mulki. Duka waɗannan sarakuna ne da suke mulkar wato kasar Ilorin Fulani.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na biyu na amsoshin tambayoyi kan masarautar Ilori. Yanzu a madadin Dr. Salisu Bala na Arewa House da ke ansa mana tambayoyin da wanda ya haɗa mana sautin Salaman Abu da injiniyarmu na wannan lokacin, ni Ibrahim Kalamaski Garba ke cewa a huta lafiya.